a karon farko dai ba a samu koda mutum guda da aka ce ya kamu da cutar ba a jihar Lagos, sai dai an samu sabbin jihohi da suka hada da Gombe mai mutum biyar sai Sokoto mai daya. A karon farko jihar Kano ta samu mutane 23 sabbi masu dauke da wannan cuta, wanda ke zama na farko a tarihin jihar da ma arewacin Najeriya. Haka su ma jihohin Kaduna an samu 3 sai Borno 2, jihar Abia kuma guda 2, sai daya daga jihohin Sokoto da Ekiti da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Rahoton na cibiyar yaki da cutar corona na cewa kawai yanzu an sallame mutane 188 daga gadan asibiti bayan da suka warke. Sai dai kuma tarin jimilla inji cibiyar ya nuna cewa jihar Lagos har ila yau ita ce ta daya da mutane 376, sai birnin tarayyar Najeriya Abuja mai mutane 89, sai Kano da yanzu haka take da mutane 59. Bayanai dai sun nuna cewa tuni jihar ta Kano ta yi wa jihohin Osun, Oyo, Edo da jihar Ogun da ke makwabtaka da Lagos fintin kau, abinda kuma ke tadawa masana harkokin lafiya hankali. Yanzu dai a wani mataki na dakile bazuwar cutar ta coronavirus, gwamnatin jihar Lagos ta dauki wani mataki da zai fara aiki a mako mai zuwa, wato dai na tilastawa duk wani mazaunin birnin na Lagos saka takunkumi na bada kariya a hanci da kuma baki domin hana bazuwa ko yaduwar wannan cuta ta coronavirus. To koya mazauna birnin na Lagos suka ji da wannan sabon doka, tambayar kenan da Naiwa Alhaji Ado Dan Sudu, shugaban wata kungiyar matasa a jihar ta Lagos.
Game da dokar takunkumi da gwamnatin jihar Lagos take so ta kafa sati nan da zai shigo, ya shafi kudin kasa gari ya tashi, kuma wannan ina ganin ihu ba bayan hari ne ko kuma a baya ba zane, domin ba tun bayan ya kamata ma a ce za a kafa wannan doka ba. Ya kamata a ce wannan doka an kafa ta tun da aka fara lockdown din nan, aka fara hana zirga zirga, ya zama kowanne dan adam yana da wannan takunkumi. Kuma gwamnati ta zama ta yi ta sa takunkumin nan, ta yi order takunkumin nan, kowanne dan kasa, kowanne dan jiha ya samu ainihin wannan takunkumi.
A ra'ayina game da sa takunkumi a nan jihar Lagos inda muke, abun yana da kyau, kuma matakin da jihar ta dauka yayi, sai dai me a kula da jami'an tsaro wanda za su iya mai da abun hanyar samun kuɗi nasu na kansu, domin wani zai iya ganka baka iya sa shi ba, ko ma kuma baka sa shi daidai ba, ya ce ya kama ka domin yana nemo wani abu hannunka.
Assalamu alaikum, sunana Abdulsalam. Ra'ayina game da saka dokar takunkumi a Lagos, gaskiya hakan yana da kyau kuma abu ne mai kyau. Zo dai damun mutanen da suka damu da kansu sosai suna amfani da wannan takunkumi.
Baban Yusuf Murya, Amurka daga Najeriya.